The operation was executed yesterday. It's part of the ongoing operation, especially the air offensive operation being conducted against the terrorist targets within the Lake Chad Green Fringes.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodo Ijikunle da Ramola, ke mani karin bayani nisa wani wawan hari da suka kai ta sama, inda suka yi ta ruwan wuta ga 'yan ta'adda a jirin yankin Tafkin Chadi. Ya ce bayan da jiragen leken asirinmu suka tattaro mana muhimman bayanai dangane da wani babban sansanin mayakan ISWAP a wajajen Delta Tanzirin Tumbin Mai Koya. Nan take muka tada jiragen yakinmu samfurin Alpha Jet suka afka masu. Na tambayi Air Commodo da Ramola ko wani irin barna suka yi wa mayakan na ISWAP.
They were able to record direct hits within that location and then the logistics facilities structures.
Yi murgurguza kayakin amfaninsu, irinsu na'urar samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana, wato solar panel. Sannan muka kakkashe mayaka masu yawan gaske, kamar kuma yadda muka ga tulun makamai da kuma man fetur ɗinsu na ta cin wuta.
And then the logistics facilities with fuel, ammunition and other things were seen engulfed in huge balls of fire as a result of the airstrikes.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan nasara da sojojin Najeriya ke samu abu ne mai karfafa gwiwa.
To samun irin wannan nasara da kuma fitar da jawabi irin wannan zai taimaka ya karfafa ma sojojin zukata.
Wing Commander Musa Isa Salman mai ritaya ya ce matakin da mayakan saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu na bankaɗo maɓoyar 'yan ta'adda na ISWAP da Boko Haram sannan kuma afka musu, wannan dama can shi ne abin da ya dace.
Shi wannan nasarar sai a ce abin yabawa ne, kuma muna fatan a ci gaba da samun irin wa'innan nasarorin. Kuma shi ne abin da kullum muke faɗi cewa ya kamata strategy ya zama cewa akan kai yaƙin ne ga su 'yan ta'adda. Kar a jira a ce sai sanda suka kawo farmaki sannan a kora su. A'a, ya kamata a nemi inda suke ne, a kai wannan farin gare su. Ta haka ne kadai za a iya kawo kan wannan al'amarin, ba to a zauna ba cewa sai sanda suka kawo fari sannan a kora su.
Idan kaga shi ma kamar yadda shi da Ramon yake cewa, ya ce air offensive ya ga wani farmaki din ko?
Yawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.